More music at houseofsongs.com.
Yau kin ka bani kauna, farin ciki na mai misaltuwa yanzu.
Na ce akwai kine, su masu nasu ne, wasa suke da